الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Shawwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 1 ga watan 7 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai dangane da wannan aya, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Zukhruf, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Dangane da tafsirin wannan aya, akwai maganganu da dama na magabata malaman tafsiri, sai ka koma irin tafsir na Ibn Kathir da na al-Imam al-Baghawi da sauransu, tare da cewa daga cikin tafsiran da malamai suka ma wannan aya, in anan bi ma'ana ma annafiya, "Qul in kana lirrahmani walad" ay ma kana lirrahmani walad, kamar yadda yace wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, ce da su wato ai da bai dace ba ga Ubangiji subhanahu wataala, bai saukaka ba ga Allah a ce yana da da, kamar yadda yace wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, kuma kamar yadda ya koma fada a cikin suratul Nur, ko kuma mu ce suratul Mu'minun, a can da yake cewa a cikin suratul Mu'minun, "Mattakhadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dihim ala ba'd al-aya." Shine anan suka ce, "In kana lirrahmani walad" ay ma kana lirrahmani walad, ma'ana Ubangiji ta'ala da bai dace bai kasance ba gare shi, ma'ana kwata kwata bai dace ba, kamar yadda yake bi as-samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. To shine anan yace, "Qul in kana lirrahmani walad" ce da su Ubangiji ta'ala da bai kasance ba gare shi, "fa ana awwalul abidina" kuma ni wato ni ne farkon wato masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wato a cikin ibada, in har ma ka kaddara cewa yana da da, to ni ne farkon waɗanda suke masu kadaita shi a cikin ibada masu bauta masa. Don haka sai in ka koma nan zaka samu maganganu da dama dangane da ita wannan shi wannan harafi na in, an gane ku, anan za ɗaya ne kenan wannan daga cikin huskokin tafsirin ita wannan aya. Na'am.
Ana yana kamata mutum ya ce mu ayyukan ibada kawai
wai dangane da ibada, misali ka ce wai nayi sallah na huta, yin hakan bai dace ba. Amma kuma yana daukan wata ma'ana ta daban, nayi na huta ma'ana na sauke nauyin da yake kaina wanda Allah ya azama. An gane ku? Shine. Amma duk wani abu wanda zai nuna kashin hakuri ga mumini game da wannan ibada, to bai dace ba, saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fadla ta wanda yake jiran wata ibada bayan ya gama wata, kamar yadda ya nuna mana yana ɗaya daga cikin bakwai wanda Allah zai shigar da su karkashin inuwar al'arshi a ranar kiyama. Shine yace wa rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci, ana gama sallah shi jira yake wata ta zo kuma sannan ayi. Kaga wannan daman maganar a ce mishi nayi na huta ma bata mata su ba. Kuma wanda gaya a cikin dukkan ayyuka na ibada babu wani abin da yake faranta wato idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake faranta zuciyarsa, yake samun jin daɗi da nutsuwa wato sama da kasancewar yana cikin sallah. Don haka kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce, in al'amari na duniya ya masa ca, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zabura zuwa yin sallah, domin a nan yake samun hutu da walwala da nutsuwar zuciya. Don haka dai kalima ce tana ɗaukan ma'anar ma'ana na sauki nauyin da yake kaina wanda Allah ya azamu, kuma tana ɗaukan ma'anar kashin haƙuri. Don haka in ta ɗauki wannan ma'ana ta biyu bai dacewa ga mumin. Na'am.
Malam hadisin da aka samu ajili da kwanciya da samu kuma wanda ba ajili ba ya rawaito a cikin
a takaice dai sharadi na ingancin hadisi sharadda ne guda biyar. An gane ku? Farko shine ittisalus sanad, wato saduwar dangane, shine dukkan kowane marwayaci a samu tabbacin ya rawaito daga wanda yake sama da shi har a kai ƙarshen hadisin shine zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sharadi na biyu shine adalatu ruwa, adalci wato na marwayata. Me ake nihi da adalci? In aka ce adalci shine nisantar manya-manyan laifuka tare da rashin nacewa akan kankanan laifuka, kuma da nisantar abinda a al'adance yana iya zubar da mutuncin mutum. Duk wanda baya aikata manya-manyan zunubai, kuma baya nacewa akan kankanan zunubai, kuma duk wani abin da a al'ada za a iya kilga shi na zubar da mutunci ya nisanci wannan, to wannan shine ake kira da adali. Kowanne daga cikin marwayatan tun daga farkon sanadin hadisin har izuwa kan sahabi kenan a same su gaba ɗaya adalai, wannan shine sharadi ne. Kaga yana ka samu makaryaci a nan, shikenan sharadi ya ratse, domin makaryaci ba adali bane. Sannan sharadi na uku shine dabbu ruwa, tantancewa na marwayata, ko kace kwarin hadda ta marwayata, kowane marwayacin a same shi yana da cikakken hadda. Babu kala biyu ne, akwai wato hadda wadda take ta zuci, sannan kuma akwai kiyayewa wadda take ta takarda. In baka da hadda ta zuci ta kwakwalwa, to ya zamanto zaka rubuta wannan hadisi da ka rawaito rubutu wanda yake kyakkyawa, ka kai ka adana shi inda ba a jin tsoron wani zai iya dada maka wani abu ko ya rage har a kai lokacin da zaka rawaito ma wani. Don haka in aka samu mai mummunar hadda, to shi ma anan sharadi ya raje. Sharadi na hudu shine adamu shuhur, rashin sabani, idan aka ce ash-shuhur shine sabani kenan, kar a samu wato marwayaci ya sa wannan amintacce ya saba ma, in aka ce ash-shuhur shine amintacce ya saba ma amintattu, ko kuma amintacce ya saba ma wanda yafi shi amincewa, an gane ko? Kenan mukhalafatu thika man huwa awsaqu min, thika ya saba ma wanda yafi shi amincewa, ko kuma thika daya ya saba ma thikatai, wato amintattu guda biyu. Idan mutum daya misali aka zo wani sai yake cewa ai a can naga ana raba buhunan shinkafa, wani sai yazo yace a can naga ana sayar da buhuna na shinkafa, to da muka dora su akan mizani sai muka samu wanda yace ana sayarwa, to yafi wanda yace ana rabawa, wato amincewa. Kaga anan wane ne yafi dacewa a danganta ma kuskure? Shi wanda yace ana rabawa, tunda wannan yafi shi amincewa. Ko kuma wannan da yace ana rabawa sai aka samu mutum biyu amintattu suka ce a sayarwa ne ake, da aliƙa ma mutum biyu waɗanda suke amintattu kuskure, da aliƙa ma wanda yake mutum ɗaya, wanne ne yafi sauki? Dan haka shine ake kira da ash-shuhur, mukhalafatu thiqa man huwa awsaqu minhu. Sannan sharadi na biyar shine wato adamul illa, ya zamanto babu wata illa wato dangane da wannan hadisi a cikin sanadinsa ko matanansa. Yana daga cikin illa kasancewar a samu shine inqita'us sanad, datsewar sanadi. Misali wane ya rawaito daga wane, wane ya rawaito daga wane, wane ya rawaito daga wane, bayan bincike sai aka samu ai wane basu taba haduwa da wane, yaya za a yi a ce ya rawaito hadisi daga gunsa? Kenan anan akwai illa, wani ya siraya wato daga cikin sanadin. Don haka kasancewar waɗannan su ne sharɗa guda biyar, sai in har sun cika sannan hadisi yake zama sahihi. In ku an samu sharadi ya ratse, to anan ne akan samu yanzu in an samu shawahid da mutaba'at yakan kai kenan martaba ta alhadisi wanda yake alhasan. In kamar misali karancin hadda ne, indai hadda bata yi muni ba, to wannan shine yake dawowa a matsayin kenan alhadis wanda yake alhasan, alhasanu li zatihi kenan, wanda alhasanu li zatihi shine sahihu li ghairihi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajji, mun tsaya ƙarshen hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, wanda ke mana bayani game da sifar yanda ake jifa a cikin wasu kwanuka da ake kiransu ayyamu tashriq, 11 ga watan Zulhijja da 12 da 13 su ne ake kira ayyamu tashriq, su ne wanda aka wajabta ma mai hajji jifan waɗannan ramuka guda uku wanda ake kiransu aljamarat. Akwai aljamratu sugura, sannan akwai alwusba, sannan akwai alkubra, su ne a Hausa ake kira jifan shaidan, an gane ko? Shine suke cewa shaidani karami da shaidani na tsakiya da babban shaidani, wanda ya gabata ita aljamra alkubra a ranar 10 ga watan Zulhijja ake jifanta bayan an kwana a Muzdalifa, an tsaya a mashi'arul haram gab da hudowar rana, alhazzai za su baro wato Muzdalifa su zo Mina domin yin wannan jifa. To shine anan wato malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa annahu kana yarmi jamratad dunya bi sab'i hasayat. Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, ya kasance yana jifan wato aljamratad dunya, rami wanda yake kusa da Mina, an gane ko? Abinda ake nihi da ad-dunya kenan ai wato adina ila masjidil khayf, wanda tafi kusa da wato masallacin Masjidul Khayf. Masjidul Khayf shine masallaci na Mina, tafi kusa da Mina. Wanda kuma wannan rami shine farko wato daga cikin ramukan guda uku kenan, idan mutum ya fito daga wajen Mina kenan zai fiske wannan rami wanda yake aljamra ad-dunya, wadda take kusa da Mina, ita ce ake kira aljamratu sughra. To Ibn Umar yakan jefe ta da tsakuwa bakwai, yukabbiru ala athari kulli hasati, yakan ce Allahu akbar a ƙarshen kowace tsakuwa da ya jefa. Wanda kar mu manta riwaya ta gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yukabbiru ma'a kulli hasati, yana cewa Allahu akbar tare da duk tsakuwar da yake jefawa. Don haka wannan riwaya sai take bayyana mana a wani lokaci ne mutum zai ce Allahu akbar bayan ya jefa tsakuwar, ba yana jefawa ba yana cewa Allahu akbar. Don haka yace ala athari kulli hasati, a ƙarshen kenan jefa kowace tsakuwa yakan ce Allahu akbar. Idan ya gama kuma ya taqaddam, wato sai yayi gaba kaɗan, ma'ana ya bar kenan wannan gindin ramin. Menene hikima a nan? Domin kada ya janyo cunkoso na jama'a, wanda galibi shi yasa zaka ga a irin wannan lokaci askar ko mu ce jami'an tsaro da zaran ka zo ka yi jifa sai su ringa hayya hayya hajj, ma'ana ka wuce ka wuce kar ka tsaya, domin wannan tsayuwar ita take kawo cunkoson jama'a, wanda a shekaru da suka gabata akan samu mutuwa akan haka. To shine a nan kuma sannan abu na biyu wanda yake janyo cunkoson wannan hadari, kasancewar musamman jifa na farko na ran goma ga wata, mutane sun dawo daga Arafa da tarkacen kayansu, wani da matala wani da menene, sai mutum ya zo da wannan tarkacen kayan da su zai shiga ya yi jifa. Daga an katarin an ture shi wannan kaya sun dan fadi sai su sa wani tuntube, in wani ya tuntube ya fadi wannan ya hau kanshi wannan ya hau kanshi, shi yasa sai aka dau matakin kaya baka isowa nan da su, dole ka aje kayanka tun daga can ka zo haka kawai ka yi jifa, in ya so in ka gama ka fita ka je ka dau kayanka. Shine kafin ma a ƙara faɗaɗa wurin sai ya kasance jami'an tsaro suka yi wani circle haka kenan, waɗanda suke masu shiga su yi jifa, in suka shiga ba maganar ka dawo ta inda ka yi jifa, a'a tunda nan duka an kare sai dai ka wuce ka yi gaba. To alhamdulillahi yanzu an faɗaɗa wurin yadda ba a samun cunkoso, cunkoson da yake kai halakar rayuwar jama'a. To shine a nan ya ce thumma yataqaddam, sannan sai ya yi gaba, thumma yushil, sai ya koma cikin kurarin shi ne kwari, domin ɓangaren dama wato yana da tudu, ɓangaren hagun wato kurari ne. Fayaqumu mustaqbilal qibla, fayaqumu fayastaqbilul qibla, Ibn Umar sai ya tsaya ya fuskanci al-qibla, fayaqumu qawilan, ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo. Anan an shahi na'at, an wanzar, an shahi man'ud, an wanzar da wato annat, ai fayaqumu qiyaman qawilan, sai ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo. Wa yad'u, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin duniya da lahira. Wa yarfa'u yadayhi, yana daga hannuwansa lokacin da yake addu'a. To wannan ita ce kaifiya ta farko kenan, in kai jifa, an ka jefi wannan karamin rami sai ka dan yi gaba, idan ka yi gaba sai ka fuskanci alqibla, sai ka daga hannuwanka kai ta addu'a, kai tsaya tsayuwa mai tsawo. Wanda wannan yana nuna mana yana daga cikin ladubba na addu'a daga hannuwa, idan mutum zai yi addu'a domin sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun karɓuwarta, kuma yana daga cikin ladubba na addu'a shine fuskantar alqibla, shine yace fa yastaqbilul qibla, sai ya fuskanci alqibla. Sannan thumma yarmil wusta, sannan sai ya je ya jefi rami wanda yake na tsakiya, shine kenan aljamratul wusta. Idan ya gama jifan thumma ya akudu zata shimali, wato sannan sai ya yi wajen hagun, fa yushil, wato ya shiga cikin ɗan kurari, wa yaqumu mustaqbil al-qibla, ya tsaya halin yana mai fuskantar al-qibla, kuma ya du'u sannan ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fa yarfa'u yadayhi, yakan daga hannuwansa a lokacin da yake addu'ar, wa yaqumu tawilan, ya tsaya kuma tsayuwa wadda take mai tsawo yana addu'a. Kenan kamar yanda yi arami na farko a nabiyin ma haka yi. Thumma yarmi jamratan zatil aqaba min badinil wadi, sanan sai ya je ya jefe jamra al aqaba, wannan babban rami shine ake kiran shi al jamratul aqaba. An gane ko? Idan aka ce al aqaba, asali a larauci, wato shine lallukin hanya, kenan hanya ta tsakanin duwatsu mai wuyar bi, shine ake kira da al aqaba. Dan haka shi wannan babban rami yana cikin waɗannan duwatsu, ake kiran shi jamratul aqaba. To yakan je kenan ta cikin kwari, kenan ba ta bangaren dama ba kan tudu, shi ma ta cikin kwarin yake zuwa. Sannan sai jifi wannan rami da tsakuwa bakwai, yana cewa Allahu akbar a ƙarshen kowace jifa, wala yaqifu indaha, amma in ya jifi jamratul aqaba, wato baya tsayuwa domin yin addu'a. Thumma yansarifu, sannan sai juya ya koma zuwa Mina. Fa yaqulu, Ibnu Umar na faɗa, haka za ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu, yanda kuka ga nayi, haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa. Don haka kenan wannan hadisi yana nuna mana kaifiya da sifa ta yanda ake jifa na ran 11 da ran 12 da ran 13 ga wanda yake nihin jinkirtawa, wanda wannan jifa kamar yadda bayani ya gabata wajibi ne daga cikin wajibatul hajj, dole ne mutum yayi. A sababin barin wannan jifa, to mutum ya tabbata cewa sai ya bada fidiya, ya yanka rago ko ya ciyar da miskini 6, kowane miskini ya bashi mudu 2, ko kuma ya yi azumi 3. Zamu tashi hadisi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فهلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أمنا yarmuna yawman nahar thumma yarmuna lagada wa min ba'di lagadi liyawmayn thumma yarmuna yawman nafr rawahu al-khamsa wa sahahahu at-Tirmidhi wa Ibn Hibban wa ana Abi Bakr radiyallahu anhu annahu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر الحديث متفق عليه وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم ما لم الله يجيك أنسى نافقا وتوانا رواية تشيتا عبد الله بن عمر الله يكرمه سيدا كي تشيوا للي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا فتا اوانا لوكا تشيني يا فتا شيني عمر تسلح الهديبية معنا الشيكرة تشيدا لوكا تشيندا منزان الله صلى الله عليه وسلم يتفيد جماع رسا دومين عمر kafirin Qurayshawa da suka ji labarin zawwar shi suka fito suka tsare shi a nan Hudaybiya tare da cewa a hajjin bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita wannan addu'a an gane ko ya maimaita wannan addu'a kenan su biyu manzon Allah ya yi wannan addu'a a umrarsa ta shekara ta 6 da hijira haka a hajjin sa na bankwana manzon Allah yace Allahumma arhamil muhallike yace ya Allah kai rahama wato ga masu yin aski wannan addu'a sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita ta su lafazin al muhallikin an ciro shi ne daga al halq idan aka ce al halq wato shine yin aski talkenan wanda a Hausa ake kiran shi kodo sune manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu addu'a kaga anan wato yin aski tal ibada ce ibada ce amma haka matsayin shi wato halaka ne mutum yake koyo sabanin kamar maganganu da suke yawo a bakin wasu sai kaje suna cewa ai kulo al'ada ce ta Fir'auna wanda shi da jama'ar sa dan haka bayyana cewa asali halaka ne Allahumma sai dai in kana rayuwa a cikin wasu jama'a waɗanda sun karkace ma tafarki na addini sun maida yin wannan tal cewa shine alamar su to anan a matsayin ka na musulmi bai dace ba kai abin da ya kamata ka bar gashin ka dan ka saba musu yanzu misali idan ka dauki irin yan addinin Buda a cikin su ba sa barin gashi tal suke to wanda yake rayuwa a cikin su a matsayin shi na musulmi to abin da ya kamata ya saba musu game da wannan shi'ar nasu wannan alama ta su domin ka bambanta da su to amma matsayin shi halaka ne amma a inda yake zamantowa ibada a cikin hajji ko umra don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yake cewa Allahumma arhamil muhallike yace ya Allah ka jikan wato masu yin aski tal sai da manzon Allah ya maimaita wannan addu'a so uku قالوا والمقصرين يا رسول الله صحابي suka ce ya rasulullahi ka hada da masu yin saisaye ma a karo na uku bayan ya fada Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin da suka ce wal muqassirin sai manzo Allah yace wal muqassirin yace har ma masu yin saisaye su ma Allah ya yi kansu to dan haka wannan hadisi yana nuna mana yin aski tal a cikin hajji ko a cikin umra shi yafi dacewa dan haka kuma shine abinda Allah ya gabatar da shi akan saisaye kamar yanda yake cikin suratul fath laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin kuma haka can cikin suratul hajji ubangiji wannan cikin suratul baqara wala tahdiqu ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahilla ubangiji ta'ala yace kar ku aske kawunan ku sai idan hadaya ta isa wurin yankanta to dan haka wanda da saisaye da kolo yake zamantowa daidai zabi ne aka bashi wato wannan sai a cikin wanda yake haji tamattu'i wanda yake tamattu'i wannan shi yana da zabi in ma yayi kolo ko yayi saisaye amma anan in har ya tabbata gashi zai koma hutowa kafin akai lokacin da za a yi jifa na farko ran 10 ga wata to anan shi kanshi mai tamattu'i yayi kolon shi yafi dacewa amma in ya tabbata a kurarren lokaci yake kafin wannan lokaci gashi ba zai fito ba to abin da ya dace yayi saisaye don haka kamar yanda riwaya take cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga masu tamattu'i yake cewa thumma yahliqu aw yuqassiru manzo Allah yace sannan su yi aski ko su yi saisaye anan zabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba to tare da cewa dangane da shi askin al-Imamu Malik da al-Imamu Ahmad da sauran malamai sun tafi akan cewa baya isuwa sai mutun ya aske kanshi gaba daya tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa in ka aske kashi ɗaya daga cikin hudun kan ya wadatar ba sai ka aske gaba daya ba to dan haka dai a takaice dai askin wato wajibi ne daga cikin wajibatul hajji dole ne mutun yayi a sababin barin aski mutun dole ya bada fidiya ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida ko ya yi azumi uku haka shi ma saisayen wajibi ne kenan kai saisaye ko kai aski shi saisaye in kamar misali mutum mai gashi da yawa ne aka dan a samu ya saisaye kamar misali kadrul anmula shine gulgudan ita wannan gaba kenan ga waɗanda suke da gashi da yawa aka dan kenan a samu gulgudan ita gabar ya tsake nan mutum ya aski wannan ya rage to illa kasancewar shi wannan aski ko saisaye wannan yake banta ne da maza banda mata yake banta ne da maza banda mata kamar yanda zamu iske hadisi nan gaba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yayi hani mace ta aske kanta sai inda larura shine kamar misali wasu kuraje da abin da yake kama da haka ko wani rauni shine kadai amma haramun ne mace ta aske kanta me yasa saboda shi gashi yana daga cikin adu wanda yake na mace shi ko musulunci a kullun yana kwadaitarwa akan cewa mace ta wanzar da adan da Allah ya mata to dan haka ita mace kamar yanda malamai suka faɗa sai dai ta hada gashin kanta gaba daya na kowane bangare kenan sai a sanya almakashi ko kace su zo kenan a yanki gurgudan ita wannan gaba in ma ɗan uwarta mace ta yanka ko kuma wanda yake muharraminta ko kuma mijinta an gane ko ta hada wannan bangare kenan sai a sanya almakashi sai a yanki gurgudan kenan ita wannan gabar yatsa kenan in ma ɗan uwarta mace ko mijinta ko wani wanda yake muharraminta dan haka dai a takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi a wannan babi domin ya nuna mana an shar'anta mana aski haka nan da saisaye ga mazaje kenan a cikin hajji ko a cikin umra kuma yin shi wato wajibi ne daga cikin wajibatul hajji kuma yana daga cikin wajibatul umra a sababin barin shi kenan mutun zai ba da fidiya ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini mudu biyu ko kuma ya yi azumi uku kuma tare da cewa hadisin yana tabbatar mana yin aski wato shi yafi akan yin saisaye sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada a hajjin sa ta bankwana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'ar sa wanda kar mu manta bayani ya gabata an ambace ta da wannan suna hajjatul wada domin a cikin ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin bankwana da jama'a sai ya ringa cewa la'alli la alqaakum ba'da amiha ba me yiwa bayan wannan shekara ba zan koma haduwa da ku ba to bankwana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yi da jama'a ya nuna musu cewa karshen rayuwarsa ya kusanto don haka ake kiranta da hajjatul wada to a wannan haji ta bankwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tsaya a cikin jama'arsa wannan tsayuwa kwa a ranar 10 ga wata ne bayan azzahar manzon Allah ya tsaya kenan a ranar 10 ga wata yaumun nahar ranar layya manzon Allah ya tsaya akan taguwar shi yayi wata khutuba a cikin khutubar ne a lokacin nan faja'alu yas'alunahu an gane ku kuma wannan yayi shi ne a nan wurin jamra wannan rani inda ake jifa a ran 10 ga wata anan manzon Allah ya tsaya bayan azzahar akan taguwar shi yayi khutuba a cikin taron jama'a to sai jama'a suke tambayar shi faja'alu yas'alunahu suka hadu suna tambayar sa lafazin ja'alu an ciro shi ne daga ja'ala ja'ala yana daga cikin afa'alu shuru shine sai ka ce ya hadu yana aikata abu kaza shine yace faja'alu yas'alunahu jama'a sai suka hadu suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun wani mutum sai ya fada sai yace ya rasulullah lam ashhur yace ya rasulullah ban tantance ba ban yi sani ba fa halaktu qabla an azba nayi aski kafin na yanka hadayata bada sai manzon Allah yace masa izba je ka yanka hadayar ta ka wala haraj manzon Allah yace babu wani laifi a kanka waja'a akhar sai wani mutum na daban yazo fa qala sai yace ya rasulullah lam ashhur yace ni ma ban yi sani ba fa nahartu na soke hadayata qabla an arliya kafin na yi jifa qalar li wala haraj manzo Allah yace kai ma je kaka yi jifan wato babu laifi a kanka abdullahi ibn amr yake cewa fa ma su ila yawma idhina an shay'in quddima wala ukhir ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya dangane da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar a rannan illa qala face sai manzon Allah ya fada ga mai tambayar if al wala haraj je kaka aikata ba laifi a kanka to dan haka a ranar 10 ga watan Zulhijja yaumun nahar ayyuka ne guda hudu suke jiran alhaji kuma waɗannan ayyuka a jira ake yin su farko shine jifa domin in an kwana a Muzdalifa bayan sallar asuba an tsaya a Mash'arul Haram an fuskanci al-Qibla an yi ta addu'a gab da huduwar rana sai a baro Muzdalifa a kamo hanya zuwa Mina idan an zo Mina farkon abin da za a yi shine jifa to wannan shine aiki na farko mutum ya jefi aljamratul aqaba da tsakuwa bakwai kamar yadda bayani ya gabata bayan ya gama jifa menene zai biyo baya abu na biyu wato shine soke hadaya idan kana da hadaya in wanda ake sokewa ne kamar rakumi ka soke in wanda ake yankawa ne ka yanka bayan mutum ya yanka hadayarsa aiki na uku wato shine yin aski idan yayi aski aiki na hudu shine sai ya gangaro Makka ya zo yayi tawaful ifada to haka ake jero su waɗannan ayyuka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jero su to shi wannan sahabi na farko cai lam ashhur yace ya rasulullahi ban yi sani ba fa halaktu yace na aske kaina qabla an azbah kafin na yanka hadayata wanda shi ko me ya kamata yayi tunda yayi jifa to yayi hakuri ya yanka hadaya in ya yanka hadaya sannan yayi aski to sai gaggawa yayi askin kafin ya yanka hadaya manzo Allah sai yace masa izbah je ka yanka hadayar taka wala haraj manzo Allah yace babu wani kunci akan ka to sai wani yazo shi kuma sai yace lam ashhur yace ya rasulullahi ban yi sani ba fa nahartu na soke hadaya ta qabla an arliya kafin na yi jifa shi safiya yayi soke hadayar shi kafin ma yi jifa shi ko abin da ya kamata yayi jifa da farko in yayi jifa sannan kuma ya soke hadiyar sannan kuma ya je ya aski to sai ya gabatar da soke hadiyar akan jifa manzo Allah sai ya ce masa irin she ka kai jifa wala harash manzo Allah ya ce babu wani laifi akan ka shine sai ya ce fa masu ila yawma izina an shay'in quddima wala ukhir ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rannan dangane da wani abu da aka gabatar da shi ko aka jinkirtar da shi face sai ya faɗa ga wanda yayi tambayar if'al wala har aikata babu wani laifi akan ka to dan haka jeranta waɗannan abubuwa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko mutum yayi jifa sannan wato mutum ya soke hadiyarsa sannan yayi aski sannan kuma yazo yayi tawaful ibada dan haka duk wanda akan mantuwa ne ko akan rashin sani ya gabatar da wani akan wani to wannan babu laifi akan sa domin lafazin wala haraj anan ya dauke masa laifi kuma ya dauke masa wajibcin bada fidiya amma duk wanda akan ganganci ya gabatar da wani akan wani to wannan dole sai ya bada fidiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan ayyuka ya aikata sannan yana faɗa ga jama'a li ta'khuzu anni manasikakum wanda yin faɗar haka kin yana nuna cewa wajibi ne mutum ya jira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira amma wanda yayi akan mantuwa ko akan rashin sani to wannan babu laifi akan sa kuma babu fidiya akan sa domin cewa if'al wala haraj tare da wasu tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa laifin ne aka dauke masa amma akwai wajibcin ya bada fidiya amma a magana mafi rinjaye ba maganar bada fidiya yanka rago ko azumi uku ko ciyar riski ne shida wannan duka ya sauka daga kanshi domin akan rashin sani ne ko kuma akan mantuwa kenan haka ake bukatar a jiro wannan aiki farko jifa sannan yanka hadaya sannan aski sannan kuma tawaful ibada tare da cewa shi tawaful ifada kin ba dole bane ba a ran 13 ga wata manan cewa a ran 10 ga wata sai kai shi kana iya jinkirta wannan tawaful ifada sai an gama kwanuka na Mina an dawo Makka sannan ka je kai tawaful ifada musamman mutumin da yake da rauni domin ran 10 ga wata akwai cinkoson jama'a game da yin wannan tawafi mutum yana iya bari ko ran 11 ga wata ko 12 ga wata ko 13 ga wata in an dawo Makka sannan sai ya je ya yi tawafin sa a lokacin nan kenan cinkoson jama'a ya rage sai dai shi tawaful ifada za mu san da cewa in har mutum bai yi shi ba to ya tabbata cewa fa har yanzu a matsayin mai harami yake akwai abubuwan da ba sa halatta gare shi sai an kai lokacin da ya yi tawaful ifada kamar yadda za mu iske a hadisi na gaba sannan hadisi na gaba hadisin al-miswar ibn makrama Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahdi wa amara ashabahu bi zalik lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke hadayarsa kafin yayi aski kuma da haka ya umarci sahabbansa cewa su soke hadayarsu sannan su yi aski wanda haka kin wato ya kasance a hajjin wannan a umrarsa ta shekara ta 6 kenan umratul hudaybiya kamar yanda ummu salama Allah ya kara mata yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gunta yake cewa jama'a fa sun kusa hallaka nace su tashi su soke hadayarsu kowa ya kyale ni nace su soke hadaya su yi aiki kowa ya kyale ni ummu salama ta ce ya rasulullahi shawarar da nake baka ka fita karkama kowa magana tace hatta tanhara budunak sai ka soke raƙummanka a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin wannan kubba fanahara budunahu manzon Allah ya soke raƙummansa da ya koro na hadaya thumma da ahalikahu sannan manzon Allah ya kira yawan zaminsa fa halakahu ya aske masa kai to a wannan umra a wannan shekara ta 6 shine manzon Allah ya ce kowa ya soke hadayar shi sannan kuma kowa ya aski haka manzon Allah ya umarce kuma haka shi ya aikata da ya fito bai ma kowa magana ba sai da ya soke raƙumansa sannan manzon Allah ya kirayi wanzaminsa sannan ya aske masa kai. To dan haka bugo da ƙari wannan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana an shar'anta mana soke hadaya a farko sannan aski ya biyo baya. An gane ko haka mutum zai yi a ran 10 ga wata, haka ma mai umra in ya koro hadaya kenan abin da ya kamata yayi soke hadayar shi a farko sannan daga baya yayi aski. Shine kenan almisuwar yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahara, wato ya soke hadayarsa qabla an yahlik, wato kafin yayi aski. Wa amara ashabahu bidhalik, kuma ya umarci sahabbansa da yin haka. Dan haka malamai suka ce jerantawar wajibi ne, farko mutun yayi jifa, sannan mutun ya soke hadaya, sannan mutun yayi aski, sannan kuma mutun ya gangaro Makka ya tawafu da ifada. Sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ramaitu, manzon Allah yace in har kuka yi jifa, an gane ku jifa na farko kenan na ran 10 ga wata wanda ake jifan aljamratul aqaba, wannan babban rane shi kadai, yace idza ramaitu in har kun yi jifa, wa halaqtu kuka aske kawunan ku, faqad halalakum muqimu, wato shafatu turare ya halatta gare ku, wa halalakum muqimu, faqad halalakum muqimu, wato shafatu turare ya halatta gare ku, wa kullu shay'in, da dukkan komai kamar yanke farci da sanya dinkakken tufafi da rufe kai da sauransu abubuwa da yana mahzuratul ihram wanda aka hana mai harami aikata su, yace illan nisa, sai kusantar mata shi kadai ne bai halatta ba, mutum kusantar iyali shi kadai ne bai halatta ba. Al-Imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Al-Imamu Abu Dawud, malan na fada a dangansa akwai rauni, don haka hadisin hasanul ligairihi ne, amma banda wannan ziyada ita ce bata inganta ba na cewa wa halaqtu, iya abin da ya inganta kenan idza ra'aytum idza ramaytum faqad halalakum muqib wa kullu shay'in illa nisa, amma karin cewa wa halaqtum kuka aske kawunan ku, wannan shi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace idza ramaytum in har kuka yi jifa, sai yace wa halaqtum kuka aske kawunan ku, kenan lafazin wa halaqtum shine karin da bai tabbata ba, sai yace faqad halalakum muqib, shafa turare na halatta gare ku, wa kullu shay'in, da dukkan komai wanda aka hana mai harami, kaga ai mai harami an hana shi sanya dinkakken tufafi, riga ko wando ko wata hula, an hana shi yanke farci, an hana shi ya rufe kansa, an hana shi farauce farauta da duk abin da yake kama da haka, kamar yadda Allah yake la taqtulu sayda wa antum hurum da sauransu, yace to faqad halalakum muqim, shafa turare ya halatta gare ku, wa kullu shay'in, da dukkan komai abinda aka hana ku, sai ce illan nisa, sai dai kusantar iyali shine kadai baya halatta. Don haka a takaice wannan hadisi yana tabbatar mana idan mutun ya zo yayi wannan jifa na farko, to tun anan yana iya cire wannan kaya na harami ya sanya dinkakken tufafi ya sanya rigar shi da wando, yana halatta a lokacin nan mutun ya shafa turare ya yanke farci ya yi komai tun kafin ma mutum yayi aski, komai ya halatta gare shi, iya abinda bai ya halatta gare shi shine kusantar iyali, in yana da iyali to bai ya halatta ya kusance su, sai an kai lokacin da yayi tawaful ifada, sai idan mutum yayi tawaful ifada sannan kusantar iyalin shi yake halatta gare shi. Don haka wannan shine ake kiran shi at-tahallulul awwal, an gane ko kuma ka kiraye shi da at-tahallulul asghar, na biyun sai ka kiraye shi da sunan at-tahallulul akbar, kenan fita daga cikin harami wanda yake karami, kenan in mutun yayi jifa kenan yana iya sanya dinkakken tufafi, yana iya yanke farce, yana iya shafa turare da sauransu, kenan yayi at-tahallulul awwal, kenan at-tahallulul akhir, fita daga cikin harami na karshe shine idan mutun yayi tawafu da ifada, in yayi tawafu da ifada to a wannan lokaci hatta da kusantar iyalin shi ya halatta gare shi, amma a cikin at-tahallulul awwal kusantar iyali baya halatta, shine yace illan nisa, sai dai kusantar mata shi kadai ne baya halatta. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada laisa alan nisa'i halqun. Manzon Allah ya ce babu maganar aske kai wato ga mace. Mata manzon Allah ya ce babu wajabcin aske kai a kansu. Wa inna ma yukassirna, kusanda cewa kadai abinda mata suke iya yi shine saisai. Ta hada gashin kanta kowane bangare gaba daya, kenan a sanya almakashi a yanki gwalgwadon gaba, shine almula, shine iya abin da yake kan mace. Amma aski wannan ba nata bane, haramun ne. Chai laisa alan nisa'i halqun, maza Allah ya ce babu wajabcin yin aski ga mace, domin aske kai ga mace in dai babu larura haramun ne. Sai ya ce wa inna ma yukassirna, maza Allah ya ce iya abin da mata za su yi. Maza Allah ya ce yukassirna, wato shine su yi saisaye, ma'ana su dan rage gashinsu. Kaga inna mako tana daga cikin wato siyagul hasr allati tusbitu almazkura ba'daha wa tanfi ma ada, kenan iya abin da yake kan mace kadai wato shine saisaye. Don haka yace wa inna ma yukassirna, kusan da cewa kadai abin da mata suke yi wato shine saisaye, kenan su tattara gashinsu a yanki gulgudan gaba ta yatsa. Kenan kamar yanda bayani ya gabata, in ma ɗan uwarta mace ko mijinta ko wani muharraminta. الإمام أبو داود يروي توانا حديثي دا دنغني إنغن تتشي كمر يند شك ناصر ألواني الله يجيكن سيا إنغن تاشي أتشكين السلسلة الصحيحة. حديثي نقبا عبد الله بن عمر الله يقرم سيدائي كتشي وأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه للي العباس بن عبد المطلب أمي منزان الله صلى الله عليه وسلم الله يقرم سيدائي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. يعني من إذن منزل الله صلى الله عليه وسلم واتو قمد قوانا أمكة أقوانكة ودن دسكي نمنا. قوانكة نمنا سوني شاء ليا شاء بيو شاء أوك سوني أكي كرانس أيام التشري. كاغا على هزي أرنغو مقواتا إنسكا زوسكا يجيفا suka soke hadaya, suka yi aski, sukan zo Makka su yi dawaful ifada. In ka zo kai dawaful ifada, ba ci gaba da zama ba za ka yi a Makka. Dole ne ka dawo Mina ka kwana 11 ga wata, ka koma kwana 12 ga wata. In kana nihin gaggautawa a ran 12 ga wata, in kai jifa sai ka dawo wurinka Makka. In kuwa kana nihin jinkirtawa, to sai ka bari sai kai jifa na ran 13 ga wata. To waɗannan kwanuka uku da mutu biyu da mutum zai yi Amina, ko kwanuka uku, to wannan wajibi ne, dole ne mutum ya kwana Amina. Shine ake kira almabitu bi Mina layali ayyami tashri, wajibi ne daga cikin wajibatul haji. Idan mutum yayi dawaful ifada ya ki dawowa Mina ya kwana, yayi kwanan shi a can Makka ko ya tafi wani waje ya kwanan shi bai kwana Amina ba, to ya tabbata ya bar wajibi daga cikin wajibatul haji. Dole sai ya bada fidiya ɗaya daga cikin abubuwa uku, in ma yanka rago ko ciyar da miskini shida, kowane miskini a bashi mudu biyu, ko kuma yin azumi uku. To shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib da aka zo aka yi jifa na farko a ran 10 ga wata, aka zo aka yi tawaful ifada, an gane ko aka soke hadaya yayi aski, yazo yayi tawaful ifada, sai ya nemi izini a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a rangwamta masa ya kwana a Makka, ba sai ya dawo Mina ba. Me yasa sai ya ce min ajali siqayatihi, saboda shayarwa da yake ma al-Hazzai. Saboda shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya gaji wannan matsayi tun daga kakannin shi, an gane ko matsayi ne wanda yake game da hidimar ɗakin Allah mai baki na ɗakin Allah mai alhurma. Shi Abbas da shi da danginsa su suke zawwa, suke janyo ruwa daga cikin rijiyar Zanzam, suka yi wani katar rami wata kora, wannan hiyab shine wani dan tamki, sai suke zuba wannan ruwa su cika domin sauƙaƙa ma al-Hazzai, kowa in yazo ya kulfaye shi ba sai ka sa guga ba ka janyo. To wannan shayarwa da suke ma al-Hazzai, to sai ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izini ba sai ya dawo ba Mina kenan ya kwana a nan Makka domin wannan aiki da suke na shayar da alhazzai wannan shi izini bai kebanta ba ga shi al-Abbas kin shi kadai me yasa saboda ai shi kadai bai isa bai janyo ruwa ya cika wannan kenan da shi da jama'ar da suke tare da shi waɗanda suke kama masa aiki shine yace fa adina lahu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi izini cewa ba laifi yana iya zuwa ya je ya kwana a wani to dan haka kasancewar tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa shi wannan hukunci ya kebanta ne da al-Abbas ibn Abdul Muttalib banda sauran jama'a masu shayarwa kenan su kadai ne aka ma rangwamo amma tare da cewa magana wadda take mafi bayyana wannan duk wani uzuri wanda zai iya hana mutum kwana a Mina to wannan ba laifi kenan mutum yana iya wannan kamar misali yakan iya kasancewa kana da marar lafiya an kawo shi wanda kai ne zaka yi jiyar shi to wannan uzuri ne wanda yana iya ba mutum damar kenan ya ki kwana a nan Mina domin kula da jiyar da yake da abin da ya kama da haka kuma akwai ma'aikata a yau misali kamar irin waɗanda suke jami'an tsaro da sauransu da waɗanda suke kai kawo game da jama'a to waɗannan duka waɗanda din suke da wani uzuri wanda yake na tilas to wannan yana iya ba su damar kenan rashin kwana a Mina kenan shi kanshi illar in muka tsaya muka kalli illar me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yama Abbas rangwamen cewa yana iya kwana a nan Makka ba sai ya dawo Mina ya kwana ba saboda shayarwar da yake ma alhazzai haka shi wannan hadisi na gaba kuma ya ƙara tabbatar mana hadisin Asim ibn Adi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'a'i li ibli fil baytutati amina yarmuna yawman nahar wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma makiyayan raqumma wato rangwame fil baytuta game da kwana amina wato gabarin Mina kenan su je su kwana a can makiyaya inda suke kiwon su ba sai sun kwana amina ba yarmuna yawman nahar amma su yi jifa a ranar 10 ga wata jifa na farko ran 10 ga wata in suka zo suka yi jifa na farko to an musu rangwame su kore raqumman su je su yi kiwo idan suka kore raqumman su suka je suka yi kiwo kenan ran 11 kaga ai ba su kwana ba da ran 11 kenan sun tafi makiyaya ran 12 ga wata sai su zo shine yace kun mai ramuna lagada wa min ba'di lagadi li yawmai kenan ran 12 ga wata sai su zo nan Mina kenan sai su yi jifa na jiya da na yau ran 12 kenan in suna nihin gaggautawa a lokacin nan kawai sai su tafiyar su shikenan sun gama amma in har suna nihin jinkirtawa fin mai ramuna yawman nafar sannan kuma sai su yi jifa ranar wasuwa kenan ranar da jama'a suke barin Mina ita ce yawman nafar ranar watsewa kenan kowa ya tafi garin su ran 13 ga wata kenan anan su waɗanda suke makiyaya an musu rangwame in suka yi jifa na farko kenan ran 10 ga wata kenan ba sai sun kwana a Mina ba a ran nan ma sai su kore raqumman su su tafi wajen kiwon su kenan in suka tafi wajen kiwon su ran 12 ga wata sai su dawo nan Mina in suka dawo kenan sai su yi jifa na jiya an gane ko na 11 ga wata da ba su yi ba sannan kuma su yi jifa na yau kenan ran 12 ga wata in ku suna nihin jinkirtawa har da sai su yi jifa na gobe kenan sun yi jifa na kwanuka uku a lokaci guda a cikin yini guda ran 12 ga wata shine yace wato rakhasa yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa yayi rangwame li ri'a'il ibli ga makiyayin raqumma lafazin ri'a jam'i ne na ra'il ra'il kenan makiyayi ar-ru'a makiyaya yayi rangwame ga makiyayin raqumma fil baytutati game da kwana amina gabarin Mina kenan ba sai sun kwana amina ba yarmuna yawman nahar amma za su yi jifa na ran 10 ga wata kenan jifa na farko in sun yi shi kenan sai su tafi makiyaya wurin kiwon su fin mai ramuna lagada sannan sai su yi jifa na gobe kenan 11 wa min ba'dil gadi, wato da bayan gobe, ita ce jibi kenan liyawaini, jifa na kwana biyu kenan, a yaushe za su yi shi kenan a ran 12 ga wata. Ran 12 ga wata in suka zo sai su yi jifa na jiya, kuma su yi jifa na ranna. Thumma yarmuna yawman nafri, sannan kuma sai su yi jifa ta ranar watsuwa in suna nihin jinkirtawa kenan jifa na ran 13. Gaba ɗaya sun jibilce wannan jifa. To don haka wannan yana nuna mana shi rashin kwana a Mina kenan, in har akwai wani uzuri wanda yake mai ƙarfi to yana sauka daga kan mutum, kuma ba maganar fidiya a kan shi. Amma in babu wani uzuri, mutum ya ƙi kwana a Mina, to ya tabbata cewa akwai fidiya a kansa. Hadisi na gaba, hadisin Abu Bakr, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa khababana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman nahar, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mana kuduba wato a ranar layya, ita ce ran 10 ga wata. Dan haka kamar yanda malamai suka tafi, musamman malaman Malikiya da malaman Hanafiya, sun tafi akan cewa ita hajji tana da kudubobi guda uku. Kuduba ta farko ran 7 ga watan Zulhijja, a ran nan to an so limami ya tara jama'a ya yi musu khutuba game da ayyuka na hajji, ya yi musu bayani dalla dalla. Sannan khutuba ta biyu ita ce ran 9 ga wata, kenan khutuba ta rana Arafa. Khutuba ta uku kenan ita ce khutuba wadda za a yi a ran rana ta biyu kenan gaba da ranar laye, kenan ran 11 ga watan Zulhijja. Haka su malaman Malikiya suka tafi, tare da cewa al-Imamu Shafi'i, Allah ya ji kansa, shi ya dada cewa akwai huduba ta hudu, ita ce ta ran 10 ga wata. Kamar yanda anan shi Abu Bakr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana huduba yawman nahar, wato a ranar layya. Wanda a cikin hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa a taduruna ayyu yawmin hadha, maza Allah ya ce kun san kowane yini ne wannan? Sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne suke da sani. Fasakata hatta gwananna annahu sayusammihi bighairisi, suka ce sai muka yi shuru muka kyale, har muka yi zaton cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ambaci wannan yini ba tare da sunan shi da muka sani, domin mu iya abu da muka sani yawmin nahar. Sai muka kyale. Allah sai manzan Allah ya ce alaysa yawmin nahar, ya ce wannan rana ba ita bace ba ake kiranta yawmin nahar, ranar layya? Kulina bala, sai muka ce kwarai ya manzan Allah, haka sunanta yake. Allah sai ya ce wa ayyu shahrin hadha, wani wata ne muke ciki, wannan wani wata ne? Kulina Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah da manzansa su suke da sani. Fasakata hatta gwananna annahu sayusammihi bighairisi, suka ce manzan Allah ya ja bakin shi ya kame, ya ce wallahi sai da muka yi zaton cewa zai ambaci wannan wata da wani suna ba sunan da muka sani ba. Kala sai ya ce alaysa Zulhijja, shin ba watan Zulhijja ba ne? Kulina bala, muka ce kwarai watan Zulhijja ne. Kala sai manzan Allah ya ce ayyu baladin hadha, wannan wani gari ne muke ciki? Kulna muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suke da sani. Fasakata hatta gwananna annahu sayusammihi bighairisi, manzan Allah ya yi shiru har muka yi zaton cewa zai ambaci wannan gari na Makka da wani suna ba sunan da muka sani ba. Kala sai ya ce alaysa albaldatu alharam, ya ce ba gari ba ne ba wanda yake mai alhurma? Kulina bala, muka ce kwarai. Sai manzan Allah ya ce fa inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Manzan Allah ya ce ku tabbata wato jinananku da dukiyoyinku, ku musulmi haramun ne zakanin wani ya ci dukiyar wani ba da dadin rai ba, ko wani ya zubar da jinin wani ba tare da ya cancanta a zubar ba. Manzo Allah ya ce haramun ne gare ku. Sai ya ce ka hurmati yawmikum hadha, kamar alhurmar wannan yini naku, fi shahrikum hadha, a cikin wannan wata naku, fi baladikum hadha a wannan gari na ku. Har aka kai fadar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ila yawmi talqauna rabbakum, har zuwa yinin da zaku hadu da ubangijinku. Ku mu'minai Allah ya haramta muku cin dukiyoyin junanku ta hanyar da bata dace ba, ku zubar da jinananku. Sai yace ala hal ballabtu, manzon Allah yace ku saurara, shin na isar muku da sakon ubangijina? Qaluna, am sahabbai suka ce kwarai ka isar. Sai yace Allahumma shahad, yace ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida, bayinka sun tabbatar da cewa na isar musu da sakonka. Sai yace fali yuballigi shahidul ghaiba, wanda yake halartacce ya isar ma fakakke labarin abin da na faɗa. Sai yace fa rubba muballigin aw amin sami, da yawa akan samu wanda aka isar masa da labari ya mafi kiyaye labarin ga wanda ya ji da kunnan shi. So da yawa zaka ba mutum labari, shi wanda ka ba labarin yana tuna kai kuma kamanta, kuma ya fi ka kiyaye labarin. Sai manzon Allah ya ce fala tarji'u ba'di kuffara, kar ku koma kafirai bayana, yadribu ba'dukum riqaba ba'd, junanku na sarin wuyayen juna, ma'ana kar ku aikata ayyuka na kafirai shine yakar juna. Wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari. Wannan khutba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta ne a ran 10 ga wata. Dan haka ita wannan khutba tana daga cikin kenan sunnoni na haji. Kenan khutba ta farko ran 7 ga watan Zulhijja, ta biyu ranar Arafa, khutba ta uku kenan ran 10 ga wata, ta hudu kenan ita ce ran 11 ga watan Zulhijja. Shine kenan anan shi Abubakar yake cewa ka qabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman nahar, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba kenan a ranar layya. Alhadis, hadisi ne wanda yake mai tsawon, bi ma'ana atimmil hadisa ko akmilil hadisa, ka cika hadisin kenan, shine dan bayanin da muka karanto. Hadisi ne muttafaqun alaihi. Hadisi na gaba hadisin Sarra bintu Nabhan, Allah ya kara mata yadda, take cewa ka qabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmar ru'us, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba yawmar ru'us, wato ranar cin malku kenan. Ar-ru'us jam'i ne na ra'as, ma'ana kawunan dabobi waɗanda suke na hadaya, an babbake kenan a ran nan ake dafa kai a ci, shine ran 11 ga watan Zulhijja kenan, khutba ta ran 11 ga watan Zulhijja ita ce suke ambatanta kenan da yawmar ru'us. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana khutba kenan ranar cin malku. Fa qala, sai manzon Allah yace alaysa hadha awsada ayyami tashriq, shin wannan yene bai zamanto ba shine fiyayyen wato kwanuka waɗanda suke na rayen nama? Lafazin awsat in ma ya dauki ma'anar afdal, domin in aka ce alwasat abu wanda yake fiyayye zababbe, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, kuma haka yace hafizu 'ala as-salawati wassalati alwusta, alwusta bi ma'ana alfudula, sallah wadda take fiyayya. Kuma haka yace qala awsaduhum alam aqul lakum ay afdaluhum, ko kuma alaysa hadha awsada ayami tashriq, shin wannan bai zamanto ba shine tsakiyar wato kwanukan rayen nama? Idan aka ce at-tashriq, bayani ya gabata shine rayen nama ko ka ce shanye nama, an gane ko at-tashriq an ciro shi ne daga ashru, domin naman hadaya suka rede shi sai su shanya shi, rana ta busar da shi domin su yi uzuri da shi su koma garuruwan su, jama'a haka suke a aikin haji. To waɗannan kwanuka 11, 12, 13 sai ake kiran su ayyamu tashri, kenan kwanuka na rayen nama ko kace na shanya nama. To shine yace wannan bai zamanto ba shine tsakiyar wato ayyamu tashri, domin 11 tana kusan tsakiya kenan, in ka dauka ga rana Arafa ga ranar layya kenan, in ka dauka ran 11 ga wata ya zama tsakiya kenan, bayan shi kuma akwai 12 ga wata kuma da 13 ga wata. Tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dhaifi, wanda shi hadisin wato inda ya inganta kenan yana fa'idantar da mu khutba ta hudu kenan, ita ce khutba kenan ta ran 11 ga watan Zulhijja. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadan uskuran da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.